الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمين بركة مدرسك هذا أتكن ونن مسلاتي من البركة مسلات علي بن أبي طالب wanda yake cikin makaranta sai ijede a birnin da makaran jamhuriyar Niger inda muke ranar Laraba 15 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1446 hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 18 ga watan 9 shekara ta 2024 miladiya har yanzu dai muna cikin karatun littafin mu littafi na ashru qawaid fi tazkiyatin nafs ma'ana ka'idodi guda goma wa'inda suke da alaka da tsarkake zuciya idan ba a manta ba darasin da ya gabata na karshe mun tsaya a karshen ka'ida ta 5 wadda malam ya kawo a cikin wannan littafi mai albarka ka'idar da yi mata unwani da ittihazul qudwati wal uswa ma'ana ruku da jagora da kuma abun koyi ga duk wanda yake so ya tsarkake tashi zuciya ya kamata a ce yana da abun koyi a cikin wannan ka'ida malam ya kawo mana babbar aya wadda take ita ce jagora a karkashin wannan magana tashi shine fadan Allah subhanahu wa ta'ala da yake fada yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir Allah da kanshi yake cewa haqiqa na ya kasance a gare ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abun koyi wanda yake nagari ga wanda suka kasance sun yi imani da Allah da kuma ranar lahira domin kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shine babban abin koyi sannan kuma jagora wanda yake na kwarai ga duk wanda yake so ya sarkake tashi zuciya a yau insha Allah subhanahu wataala zamu tashi a farkon ka'ida ta 6 inda malam yake cewa alqa'idatu sadisa ka'ida ta 6 malam yace iglaqul manafiz allati takhruju bil insani an at-tazkiyati wa tub'iduhu an al-fadilati wa tuqi'uhu fi ar-razilati malam yace ka'ida ta 6 ita ce liƙe dukkanin wa'ansu ƙohohi wa'inda za ta fitar da mutum daga salo ko kuma tafarki wanda yake na tsarkake zuciya sannan kuma za ta yi nesa da shi dangane da ababen yabo na ƙwarai sannan kuma za ta aukar da shi a cikin fadawa ababen da suke masu muni wa'innan ababen dole ne mutum ya zamanto ya aikata su idan yana so ya tsarkake zuciyar shi duk wata ƙofa wanda mutum ya tabbatar da cewa wannan ƙofa barinta a bude za ta iya jefa shi cikin halin haula'i sannan kuma za ta iya nisanta shi daga aikata ayyuka wa'inda suke abin yabo malin yace to wannan ƙofa ya kamata ya like ta sannan kuma duk wata ƙofa da mutum ya tabbatar da cewa in har ya bar wannan ƙofa a bude to za ta jefa shi cikin aikata ababen da suke masu munin gaske to wannan ƙofa ita ma malam yace ya cancanta ga mutum ya like wannan ƙofa wannan ita ce ka'ida ta 6 sai malam yake cewa fa yahtaju al-'abdu hajatan masatan ila ighlaqil manafis allati tudannisu nafsuhu wa tudassiha malam yace mutum bawa na Allah subhanahu wa ta'ala yana buƙata a ce ya like wa'annan kokohi wa'anda za su sa mashi dauda a cikin zuciyar shi, sannan kuma za ta sanya mashi kazamta a ciki. Kenan wa'annan kokohi wa'anda za su sanya ma bawa zuciya, bawa yana bukatuwa izuwa ga a ce ya like su. Duk abin da ka san in ka bar shi ya ci gaba da faruwa, zai sa ka fita daga tafarki, zai sa zuciyarka ta samu dauda da kura dangane da alakan ka da Ubangiji subhanahu wata'ala. Malam yace wannan kowan ka like ta shine ka datse wannan abin wanda yake jewa kai zuwa ga wa'incan munana ababe. Sai yake cewa wa qadri bala na fi sunnati mathalun yubayyinu khuturatu wuluji al'abd fi ma yudayyi alayhi dinahu. Malam yace ai hakika an bayyana mana a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama wani babban misali wanda yake bayyana mana hatsari na abkawa bawa a cikin abin da zai bata mashi addini. Duk abin da zai bata mashi addini shi abu ne wanda yake abun gudu. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu wani misali babba wanda za mu lura a cikin wani hadisi da aka rawaito daga gare shi. Malam zai kawo mana hadisin, sai mu ji me hadisin yake fadi, wani irin misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu a cikin wannan hadisi. Sai yake cewa fa fil hadisi qala sallallahu alaihi wasallam, a cikin hadisi annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce daraballahu mathalan siratan mustaqima. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya buga misali siratan mustaqima na wani tafariki wanda yake miƙaƙƙe ne tafariki. Anan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bamu labarin misalin da Allah ya buga da kanshi. Allah ya buga misalin da kanshi yake cewa tafariki ne wanda yake mustaqima ne miƙaƙƙe, miƙaƙƙen tafariki wanda yake kaiwa ga tsira a ranar lahira. Wa ala jambatayi siratu surani fihi ma abwabul mufattaha. Sai annabi ya ce akan wannan tafarkin, kan wannan hanyar mai kakka, akwai katangu guda biyu, akan kowace katanga abwabul mufattaha akwai ɗan ƙofofi waɗanda a buɗe suke waɗannan ƙofofi. Yawan mu fahimci misalin da kyau, wannan tafarki ne mai kakke wanda zai kai mutum ga aljanna, amma a nan kin shi gefen shi ɗaya da kuma gefen shi ɗaya akwai katangu guda biyu, a jikin wa'annan katangu akwai ƙofofi wa'anda suke a buɗe wa alal abwabi siturun murha, amma a wa'annan ƙofofin akwai labulaye wa'anda aka sako suka like ƙofofin, ba kyaure bane aka sa wa'annan ƙofofin, labulaye ne aka sa suka like su. Sai yace wa ala babi sirati da'in yaqul, a daidai ga da wannan tafarkin mai kakke akwai wani mai kira a tsaye yana cewa ya ayyuhan nas udkhulu sirata jami'a, ya ku mutane ku shigo cikin wannan tafarki mai kakke gabaki ɗayan ku, kada kowa ya rage a waje, wala tata'arraju, kada ku bari wannan tafarkin da kuka biyo ya kubuce muku, ya zamanto kun biyo shi kuma kun safka kun wata hanya ta daban, ku biyo shi ku meke kamar yanda yake mai kakke. Haka wannan mai kira yake kira. Sai ya ce wada'i, bancin shi wannan mai kiran na farko akwai wani mai kira na biyu, yad'u min fawqi sirat, shi kuma a saman sirat din yake, yana saman wannan tafarki. Fa iza arada an yaftaha shay'an min dalika aw min tilka al-abwab qala, shi wannan mai kiran na biyu yana lura da masu wucewa a cikin wannan tafarki. Duk lokacin da wani mai shigewa yana tafiya kan wannan tafarkin, yayi kokarin ya bude labulan wannan da aka fada da yake kan wa'annan kokohi, ya leka ya ga miye a ciki, to shi wannan mai kira na biyu sai ya ce wai hak la taftahu fa innaka in taftahu taliju, sai ya ce kai ya kai canka bawan Allah, kada ka bude wannan wato rido wanda aka sako wannan labule, kada ka bude shi, domin in haka bude shi taliju zaka auka ciki. Sai ya ce wasiratu al-islam, abinda ake nufi da wannan tafarki. Yanzu an ida bada misali, kafin mu ci gaba yana da kyau mu dawo kan wannan misalin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ya buga. Yan uwa hanya ce ga ta nan mai kakkiya, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya buga misalin ta, shine siradi wanda yake mai kakki, kaman mu dauke shi a matsalin hanya wanda take mai kakkiya, amma akan wannan hanya akwai katangu guda biyu, mu dauke ta a matsayin ɗaya dama ɗaya hagu. katangu ne masu tsaho su suka tare misali ace wannan table da yake gaban mu ko kuma wannan littafi da yake gaban mu shine wannan hanya sannan kuma gehen shi daya akwai katanga gehen shi daya akwai katanga kowace katanga a jikinta akwai kohohi sannan kuma kowace koha tana da labule da aka sako ya lige shi mai kira na farko yana daidai wannan siradin duk lokacin da ka zo zaka habra siradin sai ce to ku shigo gaba ɗaya kada kowa yayi saura a waje shi kiran shikenan kowa ya shigo kowa ya shigo amma a sama da shi kuma akwai wani mai kiran na daban shi kuma yana tsaye yana kallon masu shiga siradin in sun shigo mekewa suke kamar yadda siradin ya yake ko kuma kokari suke su leka wa'annan kohohi da aka faɗa suna da labule in ya ga mini mutum yana kokarin ya leka wa'annan kohohi masu labule ya daga labulen ya leka gani ke cikin kohai sai ya ce a'a kai canka kada ka leka wa'annan kohohi domin in ka leka za ka abuka cikin su ma'ana babu yadda za ka leka face ka shiga wannan shine misalin da Allah ya buga sai annabi yake cewa to was-siratu al-islam yanzu a mana fassaran wannan misalin domin misali aka buga me yake nufi shine za a ga mana yanzu Annabi yace as-siratul islam wannan hanyar me kakkiya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine musulunci kinan Annabi ya buga Allah ya buga misalin musulunci ne da wannan hanya me kakkiya sai yace kuma was-surani hududillahi ta'ala wa'annan katangu guda biyu da aka ce suna kan wannan siradin Annabi yace su ne iyakokin Allah wannan shine siradin Allah me kakke sai aka dora mishi katanga guda biyu a matsayin iyakokin Allah ne kada mutun ya tsetare iyakan Allah da yake fada sai yace kuma wal abwabul muftaha maharimullah wa'annan kohohin da suke jikin katangun da aka fada kuma Annabi yace su ne ababan da Allah ya haramta suna nan jikin wa'annan katangu shi yasa duka iyakokin Allah da yayi suna tare da abin da Allah ya haramta Allah yace kaka ketare iyakar shi ma'ana kaka abuka cikin wa'annan ababan na harama sai yace wadhalika da'i ala ra'as sirat kitabullah shi kuma wannan mai kiran da yake cewa kowa ya shigo wannan tafarki kowa ya shigo wannan siradi Annabi yace shine alqur'ani sannan kuma wadda'i min fawqi sirat shi kuma wannan mai kiran na biyu wanda yake cewa mutane kada ka bude wannan kofa an ka bude za ka abuka Annabi yace wa'izun fi qalbi kulli muslimin shine mai wa'azin da yake cikin zuciyar kowa duk wanda zai yi abin daidai ya sani wanda zai abin da ba daidai ba ma a zuciyar shi yana yi wanga abin ba daidai bane amma yake dannewa ya aikata to wannan hadisi yana mana ishara dangane da wani abu wanda yake ƙara haska mana rayuwar mu dan ya zamanto mun yi taka tsantsan a cikin ta wajen kiyaye haƙƙoƙin Allah subhanahu wataala kuma wannan al'ada ce ta karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokuta da yawa yakan buga wa sahabban shi misali in yana so su fahimci wani abu wannan misalin da aka bada ɗan uwa yana nuna mana cewa lalle alqur'ani mai girma shine tafarkin Allah mai kakke wanda in mutun ya bi shi zai kai ga samun nasara a rayuwar shi ta lahira sannan iyakokin Allah su suke kewaye da alqur'ani in ka duba alqur'ani babu abin da zaka samu face Allah ya ce ai Allah ya ce ka ai Allah ya ce ai Allah ya ce ka ai sannan kuma wannan littafin na Allah shine mai kira duk abin da kake so ka gane Allah yana so ko kuma bai so to alqur'ani ya zo da shi shi yasa Allah alqur'ani yace ma farratna fil kitabi min shay babu wani abu da aka mance shi ba a kashi ba a cikin alqur'ani sannan kuma akwai mai kira wanda zuciyarka ce za ta gamsu tsakaninka da Ubangiji wanda aikin da kake aikatawa aiki ne mai kyau ko kuma mara kyau sai al-Imam al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali Allah madaukakin sarki ji kanshi yake cewa man kana fi dunya qad kharaja an al-istiqamati ala sirat duk wanda ya kasance a rayuwar shi ta duniya kafin ya mutu ya sabka daga tafarkin daidaito daga hanyar Allah mai kakkiya sai ce fa fataha abwab al-maharim allati fi suturi sirat yamnatan wa yasra wa dakhala ilayha shi a rayuwar shi kafin ya mutu ya bude wa'annan kohohin da suke cikin wa'annan labulai wa'anda aka sako na wancan misali a rayuwar shi ya keta iyakokin Allah duk abin da Allah ya haramta ya kutsa ciki wannan labulan heji daga ya leka ya ga me yake ciki dakhala ilayya ibn al-qayyim ibn rajabi ke cewa ya shiga cikin wa'innan kuwoyi sawa'un kanat al-maharim maharim min ash-shahawati aw min ash-shubuhat ya danganta kuma wa'innan ababan da Allah ya haramta na daga shahawoyi ne ababan da mutun yake so ya bi abin da ran shi yake so ko kuma min ash-shubuhati ko kuma ababan da suke da shubha a ciki ababan da suke da shubha sune wa'inda bayanin su bai bayyana maka ba kiri-kiri ka fahimci wannan abin yana da kyau ko bashi da kyau kai dai kana tantama to ina ga dai yana da kyau ina ga dai bashi da kyau wanda shine annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisin na daban yake cewa famanit taqashshubati faqad istabara li dinihi wa irdi duk wanda ya kubuce ma shubha yayi tsoron shubha bai abka mata ba haƙiƙa ya kubutar da addinin shi da mutuncin shi duk inda shubha take ba hawa da mata in kaji kana tantama akan abu baka sani ba gaskiya ne ba gaskiya bane ba to kada ka fara shi ka dakata domin fara shi zai isa wa ka fada sai ka fada kuma a ce maka Allah daga karshe ba shi bane gaskiya din to sai mallan yace duk wanda ya bude wannan a rayuwar shi ta duniya ya abuka cikin saban Allah na san ran shi ko kuma na shubha yace akhazatul kalalib allati ala zalika sirat yamnatan wasra to ba abin da zai hana wa al kalalib sune wa'innan sarƙoƙi da suke wulwulawa akan hanyar siradi su tabko shi domin wani hadisi na daban yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin siradi yace akan siradi akwai alkalalib yamnatan waysara akwai wa'insu sarƙoƙi irin na wuta a habun da daman siradi siradi dai kowa ya san sai an habra shi ko kowa sai ya bada siradi wa in minkum illa waridha kala ala rabbika hatman maqdiya haka Allah yace kowa zai ƙetar siradi duk wanda Allah ya gusa mashi sai ya bada siradi domin sai an bata nan ne za a aje a shiga aljanna kuma kasan siradi wata jahannama ce in mutun ya wada ya san inda yake a shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowa zai ƙetar siradi daidai gurgurdan imanin shi siradi wata hanya ce wadda ake bi kaifinta yafi na takobi sannan kuma yanda take siriri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gashin kai guda daya daidai take da shi mun tun yana so ya gane ciro gashin kan shi guda sai ya aje gaya gashin kai yake siriri gashin kan maza ba shi da tsawo ba za a iya ba ganiya amma an ka tai ka ciro gashin kai ko kuma in wata uwa mace ta yi kiso ta sarce kai gashi yana fita ka dauko ɗaya ka rike shi ka kalle shi da kyau haka kabirin siradi yake sannan kuma yana da kaifin da yafi na takobi ta ga saman shi kowa zai bi wuce wani zai huce kamar kibtawa da bismillah wani zai huce yi kamar second wani zai huce kamar minute wani zai huce kamar rabin awa wani zai huce kamar awanni wani kuma yana yi kamar zai wada sai ya rike da kyalla wala hawla shi bungo shi zai tsallaka siradin kowa zai tsallaka shi ne gwalgwadon imanin shi sannan kuma Allah ya zuba duhu irin duhun da bai taba zubawa ba me zai amfani mutum anan shi dai ba ganin shi rike ba dan a ce kakkaje ba ganin shi ka wada kawai imanin kai ne zai cece ka anan ne Allah zai zuba masu imani wato haske akan gabobin su na alwala sai su haska musu gaban su tsallaka siradi Allah ya sa muna daga cikin su wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace bancin wannan siradin ga yanda yake ga kaifin shi ga shi da siriri a haunin shi da damar shi akwai kalalib igiyoyi na wuta wanda suke zawwa suna zuwa suna zawwa wanda su kokarin su cakko mutun su jewa shi cikin kasa kuma kasan jahannama ce kamar yanda muka faɗa in mutun bai lura da kyau ba za su cakko shi shine anan mallan yake magana su yace duk wanda a rayuwar shi ta duniya ya hada cikin ababin da Allah ya haramta bai tuba bai mutu akan haka nan wa'innan igiyoyi na wuta za su jayo shi wanda suke kan siradi kuma za su mishi jayowa ne yace bi hasba ma fataha fi dunya min abwabil maharimi wa dakhala ilayha jayowar da za su mishi daidai gwalgwadon yanda ya bude wa'innan kohohi na abin da Allah bai so ya haramta da kuma daidai gwalgwadon yanda ya hada cikin ababin da Allah ya haramta ma'ana iyayen da ka saba ma Allah a duniya iyayen da wa'innan kalalibi in za su maka su ji wa cikin wuta a daidai lokacin tsallaka siraji Allah madaukakin sarki ya kare sai mallan ya ce wa minhu qawlu subhanahu wa ta'ala daga cikin shi akwai fadar Allah madaukakin sarki da yake cewa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce mushi kace ga mu'minai ya guddo min absari sirimsa ganin su wa yahfazu furujam sannan kuma sikari wato al'auran su daga fadawa zina kenan sai ce zalika aska lahum wannan shine mafi tsarkaka a gare su inna allaha khabirun bima yasnaun lalli allah bai bada labari ne akan abin da suka kasance suna aikatawa wannan ayatu alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi mushi umarni ya fada ga mu'minai ya guddo min absarihim sirimsa ganin su ɗan uwan rimtsa gani ba wai ana nufin duk inda zaka je ka liƙe idan ka baka ringa ta ido alƙema ne ba rimtsa gani shine ka rimtse ganin ka kada ka yarda idan ka yi abuka kan wani abu wanda Allah ya hana ka ka kalla duk abin da Allah ya hana ka ka duba izuwa gare shi to ka rimtsa ganin ka kada ka yarda idan ka ya kalle shi shine rimtsa ganin duk abin da ka san mun ga ba haramun ne ka yi duba izuwa gare shi to kada ka yarda ma ku hada ido da shi shine rimtsa ganin da Allah yake nufi anan sannan wa yahfazu furujahum sannan kuma su kare wato mutuncin su kada su abka zina shi mutun ya kiyaye al'auran shi kada ya fada zina kada ya zamanto ya abka ma zina da al'auran shi alhali bai kiyaye ta ba anan Allah subhanahu wataala bai ce wato ku kiyaye gaban ku ba kada ku abka zina sannan ku rimtsa ganin ku a ya ce ku rimtsa ganin ku sannan ya ce sannan ku tsare mutuncin kanku kada ku abka zina me yasa ya fara kawo rimtsa gani sannan ya kawo maganar zina daga baya domin shi ganin shine yake bada kohon fadawa zina din shi yasa ibn hayyan al-andalusi Allah ya kai shi yake cewa quddima gaddul basar ala hifzil farj li anna an-nazar baridul zina an gabatar da rimtsa gani akan kiyaye wato al'aura saboda kallo shine adoration zina duk inda kaga an aikata zina a duniya to babban abin da ya ja aka aikata zina wannan ido ne shine saboda shi ya fara kallo sannan zuciya ta yi sha'awa abin sannan aka ji aka aikata kuma gani malamin yace shine ra'idul fujur shine jagora na dukkanin wata banna wal balwa fihi ashaddu akbar wato bala'in da yake cikin gani ido wannan yace girman ta ya huce yanda kake tsammani shi yasa a cikin wato maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa zaka ji yana bada wasiya ga sahabban shi cewa mutun ya rimtsa ganin shi mutun ya kiyaye idan shi ya kiyaye idan shi malumai suna cewa duk in ka gani an yi zina abu uku zuwa hudu ne suka haɗu suka ce nazratun fa kalamun fa mau'idun wa liqa'u na harko nazratun ido ya gani kana zaman zaman ka wata taje tai shiga wanda take mara kyau wanda Allah ya hana sai ta huto kan titi take yawo tana rangwada shi kuma wannan bawan Allah mazinacin gashi na azumi ne da shayi ne ma yake sha bai maganta ba sai ita ta huto daga gidansu a haka nan to nazratun daga lokacin da idan shi ya dora ya kalle ta an samu daya babban dalilin kuma shine wannan domin in ya gani abin da zai biyo ba menene kalamun sai kuma magana in ya gani idan shi gani sai ya ce kai kaga wata wannan sai na bita me biyo wannan ido da bai ganta ba bayaka a kan shi ba ko kuma a zuciyar shi bari ya je bita mata magana ido shi yake sawa a yi magana sannan an samu bi kaza sai ya ce kuma fa mau'idin in an yi magana kuma sai a bada randevu ya gani ya yi magana na uku shine randevu in aka yi randevu kuma malamai suka ce wali kawo na hudun kuma shine haduwa dan an hadu kuma Allah kadai san me zai in muka lura da wannan ababe guda hudu dukan me ya jayo su da farko shine ido gani yanzu da a ce bai ganta baya mata magana har yaje yi randevu da ita har su haɗu bai ganta ba babu wannan yana can a fadar shi yana shan shayi ba abin da ya sha mai kai amma idan tayi idan shi da ya darsanu akan ta duka shi ya jayo wa'innan bala'i shi yasa malamin yace bala'in da yake cikin ido bala'i ne mai girma wanda girman shi ya huce inda ake tsammani sai malamin yace wa qala shaykh as-sa'di rahimahullah الشيخ الإمام السعدي الله يجزيه شيء يافع ذلك شيء فإن من حفظ فرجه وبصره دك وندي كياي الأورن شيء دعفاء دوازنا وبصره سنكم يكياي جنيش ما ليك شيء طهور من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش تياسر ككا دك ونن دوري ودد إتني متعنن دسكين الفاشا suka gauraya su san garwaye da wannan daula ne sai zamto suna aikata alfasha to kai me zai tsare ka da wannan malai yace to ka kiyaye ganin ka sannan ka kiyaye al'auranka in ka kiyaye biyun nan to insha Allah kai kuma ka tsarkaka ka da wannan daula wanda take sa su aikata alfasha ma'ana kun raba hanyar da alfasha kenan sai yace wa zakata amalu ba kare ba wanda yayi wannan abun biyu ayyukan shi za su tsarkaka izaman to ayyukan shi suna da kyawu sai ce bi sababi tarkin muharram domin hakan zai sa shi izaman to ya bar aikata ababan da Allah ya haramta su kuma aikata ababan da Allah ya haramta ha tatma'u ilayhi an-nafs su ne abubuwan da Allah ya sanya zuciya tana son su dan uwa an kai lissahi da kanka idan ka gani galibin abubuwan da Allah ya ce haramun ne zuciya ɗan adam sai kaga tana son shi kidi ba kyau sai ka ji zuciyarka tana dan son kidi koda kai a cikin wai ka babu shi to in an dan sa shi sai ka ji zuciyarka tana dan amsa kamar ka dan tashi ka taka wato kaman duk wani abu wanda yake na saban Allah zaka samu zuciya ta darsan da shi tana dan son shi ƙarya dadi gare ta wai bai so shi da ƙarya amma ƙarya ba kyau cuta dadi gare ta musamman lokacin da kai ta amma ba kyau zuciya tana so ta yi cuta amma saboda Allah ne yace ka aketara shi zai zama ba kyau sai kai hakuri zuciyarka ka danne ta akan abin da take so to in ka bari ne zuciyarka ta gallabe ka ka biye mata ko kai abin da Allah ya haramta anan ne kuma Allah zai kama ka kenan so ake yi da kai da zuciyarka kai ja'inja ta jakala shi yasa yace wa tad'u ilayhi kuma zuciya kira take zuwa ga saban Allah duk lokacin da ake saban Allah sai ka ji a ranka zuciyarka tana ce maka kai ko kai so dai ne ba ku in ka ta gida ka daga hannu Allah ya yi ma wani zuciyar shi take wadi mishi haka sai ya kasa hakuri halshen shi sai kai yana furtawa gashi nan zai aikata abu bakkyau ya san bakkyau kuma zuciyar shi ta san bakkyau sai ka ji ce ya Allah gafurur rahim shi da kanshi zai ce kai abinda Allah gafartawa yake mun tuwa insha Allah ana samun mutane masu fadin haka kaga wanga zuciyar shi take mishi kira ya aikata saban Allah amma har ta kai ya kasa hakura bakin shi yana furta yayi zamu aikata in mun aikata kuma zamu tuwa Allah ya yi mana sai yace to ku ji faman taraka shay'an la duk wanda ya bar wani abu saboda Allah zuciyarka tana so sai ka bai ga taba ga kwaya ga giya duka wannan abubuwan da Allah haramta kana tare da abokai masu sha yau da gobe zuciyarka ta ji tana so sai ka danne zuciyarka kace kai Allah ya ce a bari dan haka na bari zuciyarta sai dai ke mutu ni ba na sha ba ma'ana ka bar wannan abin da zuciyarka take so saboda Allah malam yace awwadahu Allahu khairan min to Allah zai masanya maka abin da yafi wannan abin da ka bari dan shi alkhairi ka bar abu saboda Allah to Allah yana ganin ka ba zai kyale ka ba zai masanya maka da mafi alkhairin wannan abin da ka bari wannan alƙawli ne na Ubangiji sai yace walizaka nabi fasilil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni malam yace shi yasa yana daga cikin abin da yake kyautata musuluncin mutum ya bar abin da bai shahe shi ba min fudulil kalam na daga zance wanda yake mara kan gado yawan dimi shine fudulil kalam in ka zamana ka fara dimi duk abin da ba a tambaye ka ba sai ka wadi wannan abin yana saka fada cikin saban Allah wan nazar da kuma yawan kalle kalle kai duk abin da ka gani ka kalla to ka kiyaye kanka wata ran zaka abuka cikin abin da baka iya wanda kanka ko gairi zalika da makamantan haka ɗan uwa yawan dimi yana jayowa mutum ya shiga cikin wutar jahannama ba tare da ya sani ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato so diyawa mutun yakan furta wata magana la yulqi laha balan, shi yana ganin abin da ya wadi ba komai bane ba, kawai wata ina magana sai sai kai ba komai bane, bari in wadi sai ya wadi. Annabi yace wannan magana za a jefa shi cikin wutar jahannama tsawon harifi 70 saboda ita guda daya. Shi yasa wannan hadisin yake tsoratar da magabata, magabata ba su yawan dimi, kuma rashin yawan dimi alama ce ta cewa wannan mutunan mutunan arziki ne. Shi yasa a cikin al'umma duk wanda bai cika dimi ba zaka ga ana girmama shi, duk wanda bai cika dimi ba bai cika shiga shugula ba zaka ga kowa yana ganin girman shi. Kuma in ma wani abu ya taso wanda za a yi ma mutane na wulakanci, shi zaka ga ana shayi a yi mishi wannan abu. Sai a ce ka in dai wani ne ni sai kaji mutum ya ce a ni dai ban da ni, in dai wani ne sai dai ku tafi, ba dan wancan in ya yi karin shi ba, sai dan yana shayin wancan, yana ganin wancan bai cika shiga harkar kowa ba, shi ma ba zai shiga harkar shi ba, bari ya dan yi tsoro ya dan yi kafa kafa saboda ba a sani ba me yasa bai shiga harkar kowa. Shi yasa anan malam yace fudulul kalam, yawan dimi yana sa mutum ya buka cikin sabon Allah. Amma ba wadi inda ka zama ya kai dimi di hirar da ba a sa ka ma, wannan yana sa ka yin gayin ƙarya ma wani lokaci. Sannan kuma wannan nazar da yawan kalle kalle, kallo kai ya wuce na ɗabi'a. Menene kallon ɗabi'a? Shine ka kalli ababen da za su amfane ka. Shi yasa hatta da kallon mata waɗanda suke gittawa akan titi, addinin musulunci sai ya ce kada ya wuce na ɗabi'a, shine kallo na farko. Shine mallam Bahaushe yace tawara halakci, tawara halakci wanda idan ka yi kai kan wani abu wanda Allah ya haramta maka ganin shi, to amma idan ka ya riga ya kai ba tare da ka sani ba, to shikenan daga shi ba kari, ka kauda idan ka. To in ka ƙara kallo kuma ka shiga cikin haramun inda ake faɗi, ka ƙara kallo ka ƙara kallo, to duk abin da ya biyo baya wai jayo kai ka jayo shi. Shi yasa ba a so mutum ya ringa yawan kalle kalle. Wasu daga cikin magabata sun kasance in suna tahiya, kai ka ce dutse ne aka dora masa a saman wuya wanda ya musu wani ba su iya daga kansu haka, a haka suke tahiya. Saboda me yasa? Wai dan saboda kar su ringa kalle kalle, su kallo abin da bai shaye su. Daga cikin magabata akwai wanda aka yi tsammanin rashin lahiya ce gare su ta kai, Allah ya yi su ne lakkan nasu wuyan nasu a lankwasha haka, haka aka ringa tsammani. Fa'iza a shi lahiyar su lau, tsananin tsoron kalle kalle ne yasa suke haka, in suna tayya a haka, in suna zamna a haka. Kuma har a yanzu ana samun ire-iren waɗannan mutane saboda jin tsoron kalle kalle. Haka ake so mutum ya ringa tsoron kalle kalle, haka kuma ake so mutum ya ringa tsoron yawan dimi da yawan magana. Domin magabata akwai wanda ake tsammanin makurma ne shi, ana tsammanin kai wannan an yako ba kurma bane bai magana, shi kuma yana magana, shirin shi ce ta yawa. Dan ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nisanci yawan dimi, ka je mutum ya da wata magana ta jewa cikin wuta ba tare da ya sani ba. Qala ibn al-qayyim rahimahullah, malam yace ibn al-qayyim Allah ya ji kanshi yake cewa wa aktharal ma'asi innama tuwalliduha, ko kuma innama tuwalliduha min fudulil kalami wan nazar, wato ko kuma tawalluduha shine abin da yafi dacewa, aktharul ma'asi innama tawalluduha min fudulil kalami wan nazar, yace da yawa daga cikin saban Allah abin da yake haifar da shi shine yawan dini da kuma yawan kalle kalle. Kuma yan uwa mu duba mu gani, galibin saban Allah gabobi ne suke aikatawa, sannan kuma halshe ne yake furta. Yaya halshe zai furta saban Allah in ana yawan dimi? In kai dimin halak, kai dimin halak, kai dimin halak, to sai ka yi shiru, sai ka fara dimin haram kuma zaka shiga cikin saban Allah. Wataƙila ka fara yi da mutane, ka fara cin mutuncin mutane, wancan bai nan sai ka ce a wani mutumin banza ne, me ya kai ka ga wannan yawan dimi ya kai ka har ka mance ka tsallake abin da ya kamata ka waje, ka fara cin mutuncin wani. Yawan dimi shi sai kaga saban Allah, sai ka kai ga yin ƙarya, kai gaskiya kai gaskiya, sai ka ƙi yin shiru, sai ka ci gaba da dimi, sai a waye gari ka fara ƙarya, sannan kuma wannan nazar da yawan kalle-kalle shi zai kaga yin saban Allah sai ka kallo abin da ba shi ba. Sai yace kuma wa huma awsa'u madakhilish shaitan, wa'innan ababan guda biyu da yawan kalle-kalle da yawan dimi su ne ƙofofi manya-manya wanda shaitan yake shigowa cikin rayuwar ɗan Adam. Shaitan yana shigowa cikin rayuwar ɗan Adam. A wani ruwayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa shaitan yana gudu a jikin ɗan Adam kamar yadda jininsa yake gudu. Likitoci sun ce jinin mutum suna gudu, gudu sama da yadda kake tsammani. Annabi ce to shaitan haka yake gudu da jinin mutum a tare da shi. To malam ya ce ƙofar da shaitan yake samun shiga jikin mutum ya ringa gudu da jinin shi, manyan ƙofofin guda biyu ne, da yawan ɗumi da yawan kalle-kalle. Sai ce fa'inna jari hatayi ma layi millani wa layi sama, don saboda gaɓoɓin halishi wanda shi ne nake kawowa a yi magana, da gaɓoɓin kallo wanda shi ne ido, layi millani, su bisa gajiya wa layi sama, sannan kuma ba sa zamantowa kaman a ce ga wani lokaci nin ya zo sun tsaida aikinsu, kullum cikin aiki suke. Basa gajiya, sannan kuma basa tsidawa. Babu wani lokaci da zai zo a ce a idan mutum ya gaji da kallo, tun da Allah ya halice ka idan ka yi buɗe a duniya kana jariri har yau kallo kake yi, baka taɓa wa gari ba, ka ce idan ka ya gaji da kallo. In ka ji ma idan ka yana ɗan zahi-zahi, kallon yana nema ya tsaya, yanzu an ganka a likita a ce lahiya, ka ce wallahi idona ne na ji yana ɗan samun matsala, shi ne na zo a dasa mun magani. Bakinka yana magana, in dai ba kurma ba ne ba kai, Allah ya hana maka ba magana. In dai bakinka yana magana, to ba taɓa waya gari ba wani mutum ka ji ya ce to jama'a ni yau zan yi sati guda la na gaji da ɗumi, so nake in yi sati guda ban yi magana ba, bai yiwuwa. In dai bakinka yana magana, to tabbas sai ka yi magana. Shi ne Allah ya ce wa'innan guda biyun su kuma ba su gajiyawa wajen aiki. To tunda ba su gajiyawa wajen aiki, kai ya za ka yi ka auna suka saisaita su, wannan kuma ya rage dubara a gare ka. Shi sa ka ce dubara ta rage ga mai shiga rijiya. In ka saisaita su baka wuce iyakarka ba, to ba za su kai ka sabaro ba. To tunda haka ne me ya kamata mutum ya yi, sai ma ya ce fayan bagi alal abd, ya dace ga bawa an ya kuna aqilan kayyisan, ya kasance mai hankali kuma mai tsananin lura. Tunda an faɗi maka abin da yake sawa mutum ya waɗa cikin ababen da Allah ya haramta da yawan magana da yawan kalle-kalle. In mutum ya waɗa cikin abin da Allah ya haramta kuma zai kai shiga shiga wuta, to kai ya za ka yi ka kubuta daga wa'innan? Tun farko kada ka ringa yawan ɗumi, kuma kada ka ringa yawan kalle-kalle, domin su ne suke sawa shaitan ya shigo cikin jikinka har ya ringa kai ka ga saban Allah. Sai ya ce to in mutum yana da hankali sai ya zamanto ya sa'alullah azza wa jalla, ya yi ringa yawan roƙon Allah maɗaukakin sarki as-sabra wan naja, ya ringa roƙon Allah, Allah ya ba zuciyar shi haƙuri. Wannan addu'a ce mai girma, mutum ya roƙon Allah, Allah ya sa ma zuciyar shi haƙuri, Allah ka ba mu haƙuri. Domin yawan roƙon Allah haƙuri shi zai sa ga abin nan kana kallo saban Allah ne zai kai ka ga kallon shi, sai ka roƙi Allah ya baka haƙuri, Allah ya baka haƙuri, sai ka gani ka haƙura da kallon abin da yake mara kyau, ka haƙura da furta abin da yake mara kyau. Sannan wannan ja mutum ya ringa roƙon Allah ya bashi tsira da kubuta, Allah ya kubutar da shi daga abkawa cikin sharrin wa'innan ababe guda biyu da aka ambata. Sai ce wa an yakta kullat turq al mu'addiya li daya'i nafsihi wa fujuriha, wanda wannan shine asalin tazkiya din wanda muke magana akan wannan kaida ta shidda. Sai ce kuma mutum bayan ya roki Allah, baya ce ba to na roki Allah, Allah ya sa idona ya fasa kallakalle, Allah ya sa bakina ya fasa yawan magana. To tunda mun roki Allah shikenan, bari mu je mu zauna kuma a fada mu ci gaba da hiran mu. Tunda mun roki Allah, Allah ya kiyaye. Malam ce ba haka ba za ka yi. Bayan ka roki Allah kuma an yakta kullat turq, sai kuma mutum ya yanke dukkanin wata hanya wanda ta san, wanda ya san za ta sadar da shi li daya'i nafsi, zuwa ga batawa ga zuciyar shi, wa fujuriya, wanda kuma za ta kai shi gami ga wato lalacewa ta zuciyar shi. Duk abin da ka san zai kai ka ga saban Allah, to ka yanke shi kada ka fara shi maballantana ya kai ka ga saban Allah shine abin da malum yake nufi kai ne ka san sarai in ka tafi fada sai ka zagi wani ka san sarai in ka tafi fada sai ka yi da wani to anan menene hanyar da ta sa kake kwadawa cikin cin mutuncin wani da zagin shi shine zuwan ka fada to ka yanke zuwa fada ka san sarai in ka tafi fada sai ka kalli wani abu wanda yake na saban Allah idan ka sai yayi kallakalle kallakalle kuma ba kyau zai saka ka aikata haramu menene hanyar da ta sa idan kake kallakalle shine zuwan ka fada to kakka tai wannan fada kenan ka yanke hanya shine mallan yake nufi duk abin da ka san zai kai ka ga saba ma Allah to ka yanke alakar ka da shi bayan ka roki Allah ya tabbatar da kai me yasa yace fadinul abdi ra'su malihi domin addinin bawa shine tattalin arzikin shi ar-ra'su mal shine wato kamar jari na mutum addinin ka shine jarin ka ijmalan kai ne zaka bude shago sai aka baka jari na miliyan 2 kaje kai kasuwanci to yanzu ka fara kasuwanci shekara guda wannan miliyan 2 ta koma miliyan 5 to yanzu sai kake so ka sayi gida a cikin biyun wanda ita ce uwar jarin naka a cikin ne zaka sayi gidan ko a cikin ukun da aka samu riba ba zaka sayi ba a cikin ukudi sai ka ce to wannan ukudi ce miliyan 3 bari mu ajiye ta wannan riba ce ita ce aka samu yanzu bari mu sayi gida a cikin ta me yasa zaka ware ukudi na jari saboda jarin ka shine arzikin ka in ka taba wannan jarin to gobe kuma me za a hudda aje a siyo kayan kasuwanci babu to in ka yarda addinin ka ya tabu jarin ka ya tabu in an ta lahira menene za ka kalla ka je aljanna addinin ka ne to kai kuma ka taba addinin naka tun a duniya yaya zancen shiga aljanna babu shi harka ta lalace kenan sai ce wa fi daya'ihi khasaratud dunya wal akhirah a cikin lalacewar addini akwai asara ta duniya akwai asara ta lahira duk wanda addinin shi ya lalace ya rasa duniya ya rasa lahira yawa shi yasa magabata suke ba da wasiya cewa duk inda mutum ya samu kanshi to yayi kokari ya san da cewa addinin shi shine asali so da yawa akan samu ƴan uwa musulmi wanda Allah yake arzuta su da fita zuwa kasashen turawa in suka tahi wanda ba Allah ya kiyaye ba sai ka jima bai so a gane ma musulmi ne shi fal iyaz billah in ya shiga cikin wasu turawan bai so a gane musulmi ne shi da farko ma shigar da zai yi ma ba shiga bace da za ta nuna musulmi ne shi ya baddaka makina ya badda sau kuma in ya ga can ga musulmi can ga arnawa ana wani taro in ya zo ba ya shiga cikin taron musulman dan ka je a musu kudin goro duk da musulmi ne shi a ganin shi in yi haka ne zai samu shiga wajen turawa akwai musulmi da suke haka akwai kuma wanda Allah yake musu gidan dogo duk inda suke sai sun nuna addininsu duk inda yake sai ya nuna addini akwai wanda duk inda yake zakka gani koma a ina ne daga lokacin sallah yayi zaka ga ya nemi ruwa ko babu huta ya nemi ruwa ya tsuguna yar wallahi sallah akwai wanda kuma shi sallah he in ya koma gida inda shi kadai ne sai ya gamo da ta'azzur da tal asar da ta magariba duk bai yi su ba saboda bai so a gano musulmi ne shi ya badda identity din shi ta musulunci wanda kuma mutun ya rasa musuluncin shi gaskiya rayuwar shi tana cikin hatsari sai yace lasiya ma fi zamani na addini lalacewar shi shine lalacewar duniya da lahira musamman mallan yace a wanga zamanin nan allazi waqa'at fihi alfitan ala nas zamanin da muke ciki zamani ne da fitinoni suka auko akan mutane ka waka ilmata kai ka ce ruwan sama ne mun san da ruwan sama yake sabkowa duk inda ake bayanin ruwan sama in aka ce bana dai mulmin takar misali ya kare ruwan sama ya yake sabkowa daga sama duk inda ka juya shine kan ka ce me ya hada ko ina shi yasa ake cewa ruwa mai gama gari sai a ce ruwan dare gama duniya da dare za a ware shi kankan da sai ka ji ko ina ya jika ruwan ya kai sai ce to haka fitintunu suke a wannan zamanin da muke ciki wanfatahat fihi abwab ash-shubuhat wash-shahawat yace a wannan zamanin da muke ciki ne kohohi na shubuhohi da kohohi na sha'awa ababan da mutun yake so wa'inda za su gudda shi daga tafarkin Allah suka yawaita a cikin al'umma yace ma a hazihil ajhizatul hadisa musamman tare da wa'innan na'urori na zamani duk inda aka ce na'urori na zamani babu babban misali kamar wannan dan uwa musulmi dan Allah a da nan da shekara 15 da ta wuce a da magaran masu waya ba su ci ba mutum uku fitintinin shekara 15 baya da nan yanzu ɗaya ne wallahi waɗe wani ba ma haka ba a lokacin ma da wayar ta yaɗu cikin hannun mutane ai da harko wayar da adda kai ba ta da kamera Nokia Sandisk ce irin wannan Nokia ta da ƙarshen abin da gare ta shine cocilan da zakka haska da dare ka je ban daki dan mutane suke mata suna raka ni salanga ita ce dai anan da magaran ta fara yau lokacin da aka fara samun sallah ba wani shekaru bane wai aru bai wuce shekara 10 amma a da wannan lokacin layin ma kai baka iya sanya shi ma tukwana kai dan yaro barantana haka je kalle ko abin da yake cikin sallah in ka shiga mai zaka gani sai je kawai mai maciji fitina batta da yawa shi yasa yaron da ya rayu a wancan lokacin tarbiyyar shi da shi da yaron da yake rayuwa a wannan zamanin ba dai bane ba kuma wancan lokacin talabijin ma ba gidan kowa da kai ta a can da baya talabijin sai a koho gidan wani alhaji mai kudi a unguwa mutane sun yi hamsin a kowa gidan shi kallon dele aka zo shi kadai yake da ita daga an yi da kallon kuma lattiyawa suna zamane duk abin da za a kallo suna kallo su suke supervision akan abin ana kawo yan abin da bashi da kyau sai kaga an sauki an tare ko an kashe sai a ce to kufir ne akai ba wani kufir kashe akai dan kai yara sabbi yanzu yara abin da suke kallo a tele wake kallon su ba abin da baban shi zai je cikin tasha kazuwa yaje su salula ya ba dan nashi kuma ya bashi kudi ya sa mai ga dan zai shiga internet sai shiga YouTube me zai kalla uban ya tayi shi dai ya sai mashi a fifi bari na kama sallah sabuwa ya sai mashi mi fafi zai a ciki baban fafi ba ruwan shi shi yasa fitintunu suka yi yawa yara suna ganin abin da bai dace su gani ba uwayen ba su ma sun san an kalla ba uwayen da suke da kokarin bibiyan abin da yake hannunsu na wayoyi suna bibiyan daidai gurgudan iyawansu ne amma ba kullun suke tare da yaran ba yaro in ya fita daga gida ya tayi ekol zai yi awa 5 daga ƙarfe 8 zuwa ƙarfe 1 na rana a wannan awa 5 din Allah kadai ya san abin da yara suke yi in muna zuwa local muna gani kuma duk wanda yake bi baya kana zuwa ko daga kohon local kake bi kana ganin abin da yara local suke wo wannan wanda ya bayyana kenan ina wanda ya koyi to lalle mallan yace ulluwa wa'innan na'urori na zamani sun kawo fitintunu masu yawa a cikin al'umma wal mawaqi'il mashbuwa sannan kuma da sit na internet wa'inda suke al mashbuha masu sanya da ababe cikin juna sit na wani yaran abin da ya sani na sit ko baban nashi bai sani ba inda zai kalli kaza ya sani ya san sit inda zai danna ya je ya nemo kaza inda zai kalli kaza ya sani su nawa ne ma ake samu wani uban shi zai zauna ya ce kai da Allah kira mun Abdul ni Abdul wannan sallar ta ya zan yi kaza sai kaga Abdul ya shiga tak ya gwada ma baban shi wannan fitina ce mai girman gaske inda da babu su shi yasa zamanin da yayi lahiya kuma yayi mutunci da kamala kuma yanzu da muke zamane muke ganin fitintunin sun yawa a yau abin kowa ya dame shi ba yanda ya iya da ranshi wallahi abinda zai zo gaba biyahi wanda ake ciki yau saboda su wa'innan ababan karuwa ne suke yi kuma wa'annan sit-sit-in da yanda yau technology take ƙara ci gaba a duniya za a zo lokacin da mutum in yayi wasa yana ji yana gani zai zama kafiri kuma ba yanda zai domin malamai sukan yi bayanin cewa daga cikin alamatu sa'a shine shi dujal zai bayyana ne a daidai lokacin da technology ta riga ta kusa zama kunfa ya kunta ubangiji yanzu da technology menene ba a yi yanwa yanzu an wuce halittar wato kaman fufe irin ta mutum gashi nan in a salula ne aka maka fufe din hoto ka gani ta za ka yi wannan mutum ne a tsaye amma dura ne suka halice ta kuma sun sa mata wani inji wanda za ka zo ku hira da ita nawa yanzu aka halitta ga suna a duniya kwanan nan ma wata ƙasa ta yi wato ta gwada wani robo da ta halitta shi robo ɗin in ka zo kuka yi hira da shi ta minti biyu to zai gaya ma abin da yake cikin ƙwaƙwalwar ka na tunani kuma technology ce a yau an waye gari wato technology ta tahi wani nisa wanda ana iya sauya ma mutum zuciya suna nan suna kokarin da za su sauya mutum ƙwaƙwalwa a ɗauki ƙwaƙwalwa abu a sa masa sani a ɗauki ta sani a sa ma abu su yanzu wasu mutane nan ɗan uwa yanzu da nake muku magana binciken da turawa masu ilimi suke yi a ɓangaren technology shine ya za su yi mutum ya mutu stardust in ya mutu a sa mishi wayansu abubuwa ya taso ya yi magana su yanzu nan ne tunaninsu yake mun san da cewa dujal in ya zo daga cikin ababen da Allah ya ba shi dama shine in mutum ya mutu ya tada shi wayannan ba su da alaƙa da juna wanga bai nuna maka ƙarshen duniya ya zo zamani ne yake wani abin da technology za ta yi an gama ba za ka yarda ba to fitintunu kenan fitintunu na ƙarshen zamani sai ka ringa ganin yanzu in an ce maka dujal zai zo zai ce ma mutane ni Allah ne sai ka ringa ganin to ya za a yi mutane su yarda kai mamaki za ka ringa yi wo yarda za su yi da gudu Allah maɗaukakin sarki ya kare mu sai ya ce kuma wal baramijil munharifa da kuma waɗansu program wanda ake nan ana yi al-munharifa masu tarwatsa al'umma misali ɗaya zan bada kowa in na waɗe shi ya yarda da cewa wannan abu yana tarwatsa al'umma shine TikTok nan da shekara 5-10 bayan babu shi ko su wa'innan sit-sit na internet daga baya aka zo aka ringa Facebook Twitter suna ta karuwa suna da kwana-kwanan na aka TikTok amma yanzu TikTok abin da ya yi yake tsakayi kuma na lalata tarbiyyar mutane musamman 'ya'ya mata Allah kaɗai ya san ko me da babu shi aka yi shi to wa yake nuna mana cewa nan in an kwambi za a yi wani barnamijin wanda ya yi karin TikTok wajen lalata tarbiyya ba wanda ya sani su kullum tunani suke yi zai su kirkiro kuma in sun yi sai su ki amfani da shi wanda suka yi da TikTok ɗan China ne amma a shi ne ba TikTok ba ka ɗora ayar tambaya ba a yin TikTok a shi in kana da shi ma ba a yi ba aiki saboda sun tsare al'ummarsu sai suka kawo mana masiwa mu kuma ya take addabar Allah maɗaukakin sarki ya kare sai malam ya ce hatta saqat kathiran minan nasi ila al-gawaya wa'innan ababen da aka zana su ne suka taru har suka kai ga mutane da yawa zuwa ga wauta mai girma wasarafatuhum anil hidaya sannan kuma ta kautar da su daga shari'a ta tafarkin Allah maɗaukakin sarki sai ya ce nas'alullah as-salamata wal afiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kare mu kuma ya kiyaye mu wannan ita ce ka'ida ta 6 a cikin wa'innan ka'idodi guda 10 da malamin ya ka a cikin wannan littafi kuma ka'ida ta 7 duk da yake ba za mu ƙare ta ba za mu shige ta kai tsaye ita ce malamin ya ce tazakkurul maut wa liqa'ullahi azza wa jalla daga cikin ka'idodi wanda za su taimaka ma bawa zuciyar shi ta tsarkaka ya hadu da Allah lami lafiya shine akwai tuna mutuwa da kuma tuna cewa za a hadu da Ubangiji duk lokacin da mutum ya samu kokollo shi programmation din wannan a kullun zai tuna cewa kai wata ran wani za a yi waye gari babu ni wata ran wazan je in iski Allah to insha Allah wannan mutunan za a samu ababan shi suna sesetuwa domin mance mutuwa mance za a hadu da Ubangiji yana sa mutum ya ringa aikata ababe wa'inda zasu sa shi ya kauce daga hanyar Allah shi yasa Allah madaukakin sarki yace sai malam ya bude mana da ayar alqur'ani yace Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad Allah yace ya ku wa'inda kuka yi imani da Allah ku ji tsoron Allah sannan wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad rai ta zamna ta yi duba ta lura ta yi tunani menene ta gabatar wa kanta saboda gobe ba gobe ta ranar alamin shi gobe ta ranar lahira kenan wannan ayi magabata tana daga musu hankali daga cikin magabata akwai wanda yace shi in yaji wannan ayi sai yaji kamar ya mutu kuma gashi nan a ran da ran shi saboda wai zai shiga cikin kokolluwa da kololuwar tunani ya ringa tunanin wai shi menene ya ma kanshi wanda goban an ta lahira zai buga kirji gaban Allah ya ce yayi kaza yau kowa sai ya ma kanshi wannan tambaye Allah ne yake cewa ya ku masu imani ku yi wannan tambaye me kuka tanada saboda goban ku yanzu kowa in ya tambaye kanshi menene abin da kai wanda ko yau mala'ikan mutuwa ya dauki ranka in ka zo gaban Allah zakka ba kirji da wannan abin ka ce kai shi da yawa daga cikin mu ba za a samu abin da muka yi ba wanda zamu iya buga kirji da shi a gaban Allah to lalle wannan abin tashin hankali ne to zai sa ka ringa tuna cewa lalle ba kai ashe shirin ma baka ware shi ba kuma bala gurin a kusa yake sannan kuma inda za a tahin babu tabbas sannan malam yace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce annabi yake cewa akthiru min dhikri hadimil lazzat ku yawaita ambatan me yanki jin dadi yani al maut ita ce mutuwa annabi yace mu ringa yawaita tunanin me yanki jin dadi duk wani jin dadi na duniya abin da yake yanke shi shine mutuwa daga lokacin da mutuwa ta zo ta yanke komai in mulki Allah ya baka in mutuwa ta zo mulki ya zo karshe in kudi Allah ya baka in mutuwa ta zo kudi ya zo karshe saboda haka shi yasa ake kiranta mai yanke duk wani jin dadi annabi ya ce mu ringa tunata sai malam yake cewa الموت هو الفيصل بين هذه الدار ودار القرار اذا متوا ايتاتي واتو مررابا ودا تكي تسكنكانن واتو جيدن دنيا ده جيدن لاهيره ودا كيتا ايتا لاهيره ايتاتي متبتا دومين ينزو رايوا بيچه مكي رايوا متا دنيا za mu kare ta mu shiga rayuwar lahira kuma rayuwar lahira ana shigar ta ne radda aka mutu saboda hadisi ingantattu sun tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk in mutun yayi mutuwa wanda Allah ya rubuta mishi to bayan ya mutu an doki ran shi an yi sama da shi in mutunan kirki ne mala'iku za su bude sama ta harko za a je da ran shi sama za a wanke ran shi da ruwa na aljanna za a sa mishi turare na aljanna sannan a mai doran nashi duniya wannan kamshin zai gama ko ina mala'iku za su ringa tambaya wannan dan wane ne ya mutu a ce wani dan wane ne ya mutu sai su ce maraba da shi sai a mai doma mutun ran shi an mai doma shi ran shi ku ga ku nan kuna nan kun tai sayan icce kun tai gina rami kun tai makwantai kun tai morgue za a mishi wanka a sa mishi likkafani shi kuma tana an mai doma shi ran shi ku ne ba ku ganin magana shi ku ne ba ku ganin motsin shi kawai gangar jikin kuke gani amma ran ya dawo haka za a ji da shi makuntai abin ne duka yana kallon ku yana jin ku me amma ba ku iya ganin shi ba ku iya jin shi haka in mutunan banza ne za a ji da shi samaran bayan an hudda mishi ran bayan mala'iku sun liƙe sama an hana a wuce da ran nashi sama ran zai dawo duniya yana wari warin zai damu kowa mala'iku za su tambaya dan waye wannan mutunan banza a ce wani dan wane ne haka za a maido mishi ran shi kuma zai ringa magana wasu hadisi sun nuna cewa in mutunan banza ne zai ringa bin duka ƴan uwan shi da baban shi da dangin shi yana cewa ku bar ni a gida ku kai ni ko ina ko kuna hawa ku je ku binni ana da murtaza za a yi sutura insha Allah shi kuma yana bin baban shi da Allah a bar ni anan shi kuma baban cha yake da Allah ai maza maza a je a yi ramin nan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ce yake cewa abu uku wanda ba a yin jinkirin su in an daga cikin su akwai mutuwa ba a jinkiri in mutun ya mutu a dan jinkirta so ake ai gauga abin ne shi domin in mutunan kirki ne an kai shi inda ya dace a kai shi zai ji saboda rayuwar lahira wanda zai fara bayan abin ne shi tafi alheri akan rayuwar da yake yanzu in kuma mutunan manza ne kuma kun rabu da bala'i saboda bala'i ne zai fara bibiyar shi daga yanzu har zuwa tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya kare anan ya kamata a ce mun tsaya saboda lokaci abin da muka faɗa ya zama daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh